أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجا بركة تمنا صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتوصف أزمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكين وتوة رمضان لتاك سليم بن عيد الهلالي علي حسن علي عبد المجيد الله سبحانه وتعالى يجكنس عند wannan darasi na takwas ne a cikin wannan littafin yawmun ranar litinin 18 ga wata na sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 2443 wanda ya daidai da 21 ga wata na 3 watan mars miladiya ta 2022 wanda insha Allah kenan zamu dasa a karatunmu na ranar Alhamis. Zamu yi shi kwanakin nan da zamu yi lokacin karatun sifatu salat, kenan zamu ci gaba da karatun sifatu sunan Nabi sallallahu alaihi wasallama a wannan sati da kuma satin sama duka a nan masallacin Sabilul Huda. Allah subhanahu wataala ya mana tawfiq. Mun tsaya karshen inda malam ya kawo mana bayani akan abin da ya shahi wato يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ina mun gani abubuwan da duka sauki ne Allah subhanahu wataala ya kawo mana. Yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki shine wato abin da ya shafi gulaguro, haka kuma abin da ya shafi wanda bai da lahiya, haka kuma abin da ya shafi wato mutum wanda yake latijo ko kuma tsohuwa wanda take latijuwa, haka kuma mace wanda take mai shayarwa ko kuma wanda take dauke da juna biyu. Duka yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu sauki wato a cikin wato azumi, wanda wasu za su ajiye azumi su rama, wasu kuma wasu malamai suna ganin akwai wanda in san ajiye ciyarwa za su yi. Duka dai ya gabata kenan a cikin karatun da muka gabata a darasinmu na 7 na cikin wannan littafi. Sai fasali na 14 malam ya ce al-iftar, wato shine abin da ya shahi buɗe baki. Mun gani tun a can baya wato yanda malam ya kawo mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake buɗe baki, to shine nan yama fasali guda akan abin da ya shahi wato buɗe baki. Abin da ya shahi buɗe baki shine abu na farko malam yace mata yuftiru sa'im, wato shi mai azumi yaushe ne wato yake yin buɗe baki. Mun sani wato wanda yake azumi wato idan dada gudwan dau sirrabu so kasa da mujallu mun gani wato yaushe ne wato annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya aje ma mai azumi wato yake bude baki kamar yanda shari'a ta aje shine kenan malam zai ƙara maimaito mana da kuma irin abinda shi mai bude baki wato menene sunna akan yin bude baki. Shine malam sai ya maka tambaya a abu na farko yace maka mata yuftiru sa'im, wato yaushe ne mai azumi yake yin bude baki. Sai ya kawo maka aya yake cewa qala Allahu ta'ala summa atimmu siyama ila al-layl. Allah subhanahu wataala yana cewa sannan wato ku cika ku isar da azumunku wato zuwa dare. Wa fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iqbali al-layl wa idbari an-nahari wa ikhtifai qursu ash-shams, wanda mun gani a baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasarta shi ga madami ne akan wato ikbalul layli da idbarun nahar, wato gabatarwa wato dare da kuma tahiyya wato yini da kuma wato bacewar kasfan rana, kamar yanda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza aqbala al-layl min hauna wa adbara an-nahar min hauna faqad aftara as-sa'im, wato idan dare ya gabato daga nan wajen ya taho sannan kuma wuni shi ma ya tahi ya taho daga nan kenan wa zarbati shams, kuma wato rana kaskon rana ya fada faqad aftara as-sa'im, haqiqa wato mai azumi to azumin shi ya zama to ya kai ya ajiye azumi a wannan lokaci. kenan shine malamin yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya fasarta ma kuma mun gane shi a can baya inda ya kawo mana waqtin musiyama ilalle shine yace wa kad auradna ma yaj'alu qalbul muslim almuttabi' sunnatul huda mutma'innan malamin yace mun bayyana dukkan abinda wato zai sa zuciyar mutum musulmi ta zamanto wato ta nutsu dukkan mai bin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato zai zamanto ya nutsu game da dukkan hadisan da malamin suka gabata wato ya kawo su shine yace fa ya abdullah to ya kai bawan Allah hazihi aqwalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama baina yadayka kad qara'ataha nan wato maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne a gabanka kuma ka karanta su wa ahwaluhu lam ta'ud takhfa alayka wa kad alimtaha alimtaha haka kuma halayen shi ya yake yi a cikin azumi wato sun zamanto bus zamanto ba koyayyu a gare ka deja ya zamanto kenan ka san su wa af'alu ashabihi radiyallahu anhum kad absartaha haka kuma maganganun sahabban shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ka gane su faqad ittaba'u ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama al-qudwa hadha wal-qudza al-qudwa hadha wal-qudza bil-qudza wato sun zamanto sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda annabi shine abun koyo koyi sun zamanto fazan fa suna bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai malam yace hadisi daga Abdul Razzaq fi musannaf da isnadi sahihi wanda al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari da kuma haisami cikin majma' az-zawaid wa manba' al-fawaid ya kawo su an amr bin maimun al-audi qala kana ashab muhammad sallallahu alaihi wasallama asra'u an-nas iftaran wa abda'uhum sahuran wato ya kasance sun kasance sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance mafi gaggawan mutane bude baki da kuma abin da ya shahi jinkirta wato sahur kina wannan duka halayen sahabbai ne da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shahi bude baki mai ake so a yi shine a gaggauta bude baki ana cewa rana kaskon rana ya fada an yi kiran sallah to kawai azumi ya zamanto ya zo karshe kenan ka je ka nemi abin da zaka yi bude baki kai kenan wannan abari sai duhu ya shigo kamar yadda mun gane shi a can kuma malam zai kara mana bayanin shi anan wato wannan sabanin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka kuma yin sahur abin da yake sunna shine wato ta'jili ta'khiri wato jinkirta shi kada ya zamanto kai tunda wuri tun kare 12 ko kuma kare 2 na dare kace ka ci abinci kai kai sahur in ka kwanta kawai sai ayin kiran sallah kace a tada ka sallah a wannan ka saba ma sunna abin da yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka tashi can karshen dare wanda mun gani irin falalar da take ciki game da wanda suke tashi a lokacin wato sahur yanda Allah subhanahu wataala yake yi musu salati mala'iku suke musu salati da irin wato lokaci ne zababbe na mutum wato Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in shi kenan wannan duka malam ya ma shin huda ne lokacin da mutum yake bude baki shine idan kaskon rana ya fada wannan jijijijan kada ya zamanto ya rude ka kace rana bata fada ba matakar rana ta fada kaji an yi kiran sallah to kenan ka sharuwa abu nabiyu malam yace ta'jilul fitr sai maka wato fasali guda yace ma to gaggauta abin da ya shahi bude baki malam yace fa ya akhal iman alayka bil iftari idha garabat ash-shams ya kai dan uwa na imani wato ya zamanto ka yi bude bakinka matakar rana ta fada wala ibrata bil humr ash-shadid al-baqi fil ufuq yace kada ya zamanto wato jan wannan wanda yake mai yawa a sama idan rana ta fada zaka ga gari yana da jijiya haka kada ya zamanto ya rude ka ya zamanto kace a rana bata fada ba sai ka bari du ya shiga irin wannan lokacin dukun kai kace zaka yi bude baki kenan fa fi zalika ittiba'un li sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam a wannan ya zamanto daga rana ta fada an kiran sallah misali anan dake da shi muke kwante ana kiran sallah ka sha ruwanka shine wato koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa mukhalafatil yahud wal nasara kuma wannan shine sabawa yahudawa da nasarawa malam yace fa innahum yu'akhiruna wa ta'khiruhum lahu amaddun saboda su yahudawa da nasarawa suna jinkirta wato bude baki sai su jinkirta shi can cikin dare duhu ya shigo sosai wato tukun su yi bude baki wa huwa zuhurun najm sai ma tauraru duk sun bayyana tukun zai zamanto wato sun yi bude baki malam yace wa'tizazu bima nahnu alayhi min hadi narju an yajma'a narju an yajtami'a alayhi thaqulan ويبين ذلك أحاديث المصطفى في فقرات الآتية yace dukkan abubuwa wato na alkhairi da suke game da abin da ya shafi gaggauta wannan bude baki da mu wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato muke ta aljannu da mutane ga baki daya hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama za su zo su yi mana bayani akan duka falala da kuma irin me yasa ake gaggauta bude baki akan wannan al'umma mala yace daga cikin su hadisi na farko shine yace ta'jilul qadr yajlibu alkhair wato shi gaggauta bude baki yana janyo alkhairi ka gaggauta bude baki abu ne wanda yake wato janyo maka alkhairi sai mallan ya kawo ma dalili shine hadisi daga sahal dan sa'ad as-sa'idi yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wato jama'a tan munai ko jama'a ta mutane ba za su kasance ba a cikin alkhairi matukar wato suna gaggauta abin da ya shafi bude baki kenan anan muke ganewa cewa gaggauta bude baki yake sa jama'a su zamanto sun dawwama a cikin alkhairi ya zamanto kowane lokaci matukar bude baki lokacin bude baki yayi ka gaggauta daidai lokacin da rana ta fada kai bude bakinka to wannan yake sa wato jama'a al'umma gabaki ɗaya su zamanto wato a cikin alkhairi haka abu na biyu mallan yace ta'jilul fitr sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam gaggauta bude baki yana daga cikin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yace fa idza ajjalatil umma al-islamiyya al-fitra faqad abqat ala sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaj as-salaf as-salih wa lan yadhillu bi'idhnillahi ma damu aradina 'alayha bin-nawajid rafidina kulli ma yughayyir kullama yughayyir qawa'idaha wa al-umma ta muslimi al-umma wannan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su gushe ba suna gaggauta bude bakin su wato sai sun zamanto sun tsayu sun tabbato akan wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine manhaji na magabata na gari wato salafus salih sannan wannan gaggauta bude baki daga lokacin bude baki yayi ka yi bude bakinka yana kan ba zai zamanto ba ka bace idan kana yin wannan da ikon Allah matukar ka rike wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da hakoranka wato matamuna sannan kuma dukkan wani abu wanda yazo wato yazo ma sabanin hakanan wato kada ya zamanto ya rude ka ya bika kenan mallan nan yana ƙara nuna mana cewa al'umma ba za ta kasance ba akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba abinda zai zo ya cutar da ita matukar suna koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya ƙara maimaito ma wannan hadisi na sahal as-sa'd as-sa'idi yake cewa a wani lafazi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazira bi fitriha nujum wato al-umma wato al'umma ta inji annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba za su gushe ba suna kan sunna ta matukar wato busu zamanto ba suna jiran tauraro su huto tukun su yi bude baki kenan wannan yake nuna mana wato gaggauta bude baki sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma matukar ka rike sunna annabi sallallahu alaihi wasallama babu abinda zai rude ka babu abinda zai zamanto wato ya cutar da kai abu na uku mallan yace daga cikin abubuwan da gaggauta bude baki yana janyo ma mutum abubuwa na alkhairi yace ta'jilul fitr mukhalafatin lidhalin wal maghdubu alaihim gaggauta bude baki yana daga cikin wato sabawa batattu da kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi hushi da su wanda idan muka duba wasu daga cikin firaq zaka gani su ma bisu gaggauta bude bakin su suna bari bude baki har sai tauraro wazo sun mutu haka kuma kamar yanda muka ga Yahudawa da Nasarawa su ma duk sun yi bude baki sai tauraro sun mutu shine mallan kenan ya kawo maka wannan saba ma wato Yahudawa ne da saba ma batattu wanda mun sani kuma wato ya zamanto saba ma Yahudawa wanda yana daga cikin abu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya gai a dukkan wasu hadisai wanda suke bayani akan ku saba ma Yahudawa da Nasarawa idan su suna yin kaza to kada ya zamanto ku kuna yi ku ringa yin sabani shi kamar yanda sallah da takalimi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ringa yin sallah da takalimi ku saboda yahudawa da nasarawa bussu yin sallah da takalimi da irin hadisi wanda suka zo da bayani akan irin haka shine malamin yake cewa idza kana an-nasu bi khairin li'annahum salaku manhaj rasulihim wa hafazu ala sunnatihi fa innal islam yabqa zahiran wa qahiran la yadurruhu man khalafahu malamin yake cewa idan ya zamanto mutane sun kasance a cikin alkhairi saboda mi sun rike sun bi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun bi manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kiyaye sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to lalle hakika musulunci zai tsaya wato wanzaje zai tsaya da tsayin daka wato babu abinda zai cutar da su matukar an samu wani ya saba musu idan kai ka rike sunna dan wani ya zo ya kalafa maka kada ya zamba zai cutar da kai ba zai cutar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma malamin yace wa hina izin takunul umma alislamiyya librasan yastadi'u bihi lujjatu zulma'u wa qudwatun hasanatun yata'assa biha a wannan lokaci to al'umma ta musulmi zasu zamanto wato wani haske ne wani kalkali ne wani haske ne wanda zai ringa haskaka musu a cikin duhun duhu saboda mi sun rike sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan zasu zamanto wannan kudwa ne abun koyi ne wanda yake kyakkyawa wanda za a ringa koyi da su akan wannan duk lokacin da ya zamanto ka rike sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wani abu to zai zamanto wannan abun koyi ne zaka ga mutane suna koyi da kai sannan idan mutun yayi koyi da kai zai zamanto ka samu wato lada idan kai ka kirkiro abun idan kai ka zamanto ka tado abun ba ka kirkiro shi ba idan ya zamanto sunna tana nan amma mutane sun gafala sun lafkana akan ta sai zamanto kai ka zo ka sabanta ma mutane su bi ma'ana ka dago ma mutane sun ganta sai zamanto suna yin wannan sunnai to sai zamanto suna samun lada kuma kai ma kana samun lada kenan ba idan kai ka je ka kirkira abu ba ka kawo cikin addini kace wannan ya kamata a ce a yi shi a cikin addini wannan sai dai ka samu lahima da lahin wanda ya aikata da lahin wanda ya aikata gabaki daya Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu kenan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake sunna idan ka rike shi ya zamanto har aka samu ana koyi da kai akan wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato zaka samu wato abinda yake wato lada manan ce li annaha lan takuna zailan li umami sharqi wal gharb wa zillan li kulli na'ilin tamilu ma'a ar-rih haythu ma saboda ita sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bazata zaman toba wato abu wanda yake kantacce ga mutane wanda suke mutane na sharqi maghrib da ko kuma mutanen gabas haka kuma dukkan wato mutumin da ya rike sunna annabi sallallahu alaihi wasallama zata zamance mishi wato wata inuwa ce da wata iska ce mai dadi zata ja shi dukkan inda wato yaje malam yace ana abi huraira radiyallahu anhu hadisi daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazalu din zahiran ma ajjalu an-nas al-fitr wato addini ba zai gushe ba wato a bayyane wanzaje yana tsaye da gashin kanshi matukar mutane suna gaggauta bude baki li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun saboda yahudawa da nasarawa wato suna jinkirta wato shi bude bakin kenan me yake so mu fahimta anan matukar wato mutun al'umma musulmi mutane gabaki da ya zamanto suna gaggauta bude baki sun saba ma yahudawa to wannan gaggauta da suke kuma addini zai zamanto kullun yana tsaye da gashin kanshi malam yace kullu muka ce fi al ahadith al anifa fawaidun jumma wal qa'ifun muhimma mubayyinatun kal ati wato game da wannan dukkan hadisan da muka kawo cewa duka al'umma ta musulmi ba zasu gushe ba wato cikin alkhairi matakar suna gaggauta bude baki malam yake cewa akwai fa'idodi a cikin nan wanda suke masu yawa da kuma lafa'if wadda idan aka ce lataif jami'i ne na latifa idan aka ce latifa da hausa shine abu wanda zaka samu tafshi ko sauki a wajen to a cikin wannan hadisan duka akwai su wanda suke masu muhimmanci shine malam zai kasa masu ya kasa masu guda uku zai ma bayanin sa anan yace abu na farko shine baqa'uddin zahiran hafaqatan rayatuhu marhunun bi mukhalafati alladhina min qablina min alladhina utul kitaba wato samuwar addini ko kuma tabbatuwar addini ya zamanto tutar shi tana nan tana kadawa wato a tabbace marhunun bi mukhalafati alladhina min qablina min alladhina utul kitab yana da alaka wato da sabawa wato wanda suka zo gabanin mu wanda alaka ba su littahi su kenan sune yahudawa da nasarawa kenan ya zamanto addini samun addini ya zamanto ya tsayu da kanshi yana daga cikin abin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa musaba ma yahudawa da nasarawa wa fi zalika bayanun lil umma al islamiyya annaha tahuzu al khaira bi hadathirihi wato wannan kuma akwai bayani cewa al umma wadda take ta musulmi za su annaha tahuzu al khaira za ta samu dukkan abubuwa wanda suke na al khairi bi hadathirihi wato gabaki ɗayan shi idza baqiyat ummatan mutamayyizatan rabbaniyatan la sharqiyatan wala gharibiyya amma dai yaushe shine idan ta zamanto ta tsaya wato al'umma ce wanda take al'umma ta kirki tana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam rabbaniyya ce al'umma ce ta Allah subhanahu wataala la sharqiyatan wala gharibiyya ba al'umma bace ba wanda take koyi da mutanen wato gabas ko kuma mutanen yamma ya zamanto batta koyi da yahudawa batta koyi da nasarawa batta koyi da wasu wato turawa al'umma ce wanda take koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan zai sa ta samu dukkan wasu alkhairi gabaki ɗaya bi hazafirihi sannan kuma zai zamanto saba ma yahudawan nan da suke yi akan addini zai zamanto addini ya tsayi wato tsayin daka tutar shi tayi tsaye tana kadawa kinnan shine malam yake so ya ma bayani rafidatan anta dura bis fi falkil karmaliyin sannan kuma zata zamanto tana kyama wato ta zamanto tana kewayawa akan abin da ya shahi mutanen karmaliyin nisba ce zuwa ga malaman da suke ikrari malamai suka ce akan wato jari hujja dukkan abin da ya shahi wato abin da ya shahi duniya sai an da ke da akwai manfa'a akwai amfanuwarsu tukun za su shiga to idan al'umma ta musulunci ta zamanto ta tsayu tana rike sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ta zamanto al'umma ce wadda dukkan akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace a saba ma yahuda suna saba bisu koyi da wannan yahudawan kenan za su zamanto suna zama da karan kansu bisu jira sai wasu sun zo sun kawo musu ko kuma za su yi wani abu dan wasu shi yasa malam nan yace au an tarta'a fi huqulil baitil abyad ko kuma wato wannan al'umma ta zamanto wato tana yin kiyo akan abin da ya shahi huqul kace gonaki ko kuma gara kai ko kuma lambu na baitul abyar shine mai zon blanche na America kenan idan ya zamanto al'umma ta musulmi sun janye gabaki daya su suke cin gashin kansu ba zai zamanto wasu na kiyo akan abin da ya shahi gonaki na wato turawa na America na shine yace ma na baitul abyar ko kuma yace kallallahu yace kallallahu bisawad Allah subhanahu wataala wato ya cika shi da baki baitul abyar mai zon blanche ga baki da Allah ya cika shi da baki in ji malam yace yace mai zon noir kenan ba baitul ba mai zon blanche ba kenan yace au antwalli wajhaha shatra london ko kuma wato ta juya fuskarta shatra london ba shatra baitul lail haram ba kenan kenan wannan duk idan yana nu maka nunin cewa idan al'umma ya zamanto an saki musulunci an saki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake sa ya zamanto duk abin da za a yi an zo ana koyi da turawa ana yin abu dan yarda America ana yin abu saboda London su yi kaza ana yin to wannan sai ya zamanto al'umma ta kasa musuluncin ya kasa zamantowa wanzaje wato tutar shi tana kadawa a sama kenan amma idan ya zamanto an saba ma yahudawa kun zamanto addini yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar haka kuke yi to zai zamanto tuta ku ta tsaya addini ya kama wato da gare shi shine malam yace fa iza fa'alat zalika baqiyat kashama bainal umam yace idan al'umma ta musulmi wato tayi wannan ta saba ma duk yahudawa ta hudda duka alakata da wannan abubuwan zata zamanto wato tsayayya kamar wasu al'ummomi wato tarunu ilaiha al-absar wato wanda za a ringa jeho gani zuwa gare ta kowa yana so yaga wannan al'ummai saboda ta tsaya wa tahwi ilaiha al-af'ida sannan kuma zuciya wato dukkan zukatai wato suna karkata zuwa gare ta wannan ta al'umma ta musulunci walan takuna kadhalika illa birruju'i lil islam kitaban wa sunnatan wa aqidatan wa manhajan amma al'umma ba za ta kasance ba haka nan sai ya zaman to ta kasance tana komawa ga musulunci na haqiqa lillahi Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama aqida da kuma manhaji aqida ta Allah subhanahu wa ta'ala musulunci da kuma manhaji na musulunci sai an tabbatar da shi dukkan al'umma musulmi zai zaman to sun samu wato addinin su ya tsaya wato tsayin daga kenan fa'ida ta farko da malamin ya kawo ma cikin nan da fata an fahimta ana gane malamin yace abu na biyu kalkashin wannan hadisan ne duka yake huduma wannan lataif ne abu na biyu shine yace al-i'tisamu bil islami yakunu mujmalan wa tafsilan wato ruko da abin da ya shahi wato musulunci yana kasancewa wato jumlatan wato ajmulce wa tafsilan da kuma abin da ya shahi al-rabbi gaba ki dai zaka yi wato ruko da addinin musulunci kada ya zamanto kai ruko da addinin musuluncin ka abu na kaza ne kai abu na kaza ba kai shine malam yace yayi wallazina amanu dukhulu fi silmi kafa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku wanda kuka yi imani dukhulu fi silmi kafatan gaba ki daya kada ya zamanto kai musuluncin ka ka kama wani abu baka kaza idan an ce kaza a mu bun mu kaza he dai kaza mu ɗan sauki sauki ne mu ɗan kaza ne to wannan be daga dacewa daga dabi'a ta mutum mummuni ya zamanto wato yana yin wato wannan abu shine malai yace fa alaihi taqsimul islami ila lubabin wa qushurin bid'atin jahiliyatin asariyatin maraduha balbalat afkarul muslimin wa idkhaluhum fi dawamatil ihtimamati allati la asala laha fi dinillah wato asamu a ringa rarraba musulunci a ce musulunci akwai abin da ya shahi lubab me yake ce ma lubab idan aka ce lubbin abu shine wato dadin abu ko kuma tsaki tsakin abu wanda nan ne kamar yanzu misali mu dauki cikin kuriri menene a cikin shi yake da he ka bude dan nan shine yake da dadi cikin kuriri na'am cikin kuriri idan aka ce lubbin abu menene wato idan sai cikin shi yake da dadi kankana eh kaga kankana an ce duka babawan ta ma yana magani dadi dadin yawa a cike to wannan shine kamar lub kamar shine a ce lubbin abu kamar misali ba nan ai he ka bude tukun zaka samu dadin to wannan shine lub to shine malam yace lubbin abin da ya shahi musulunci da kuma kushu shine bawo ya zamanto ana raba musulunci cewa akwai wannan lub wannan shine wannan musulunci kuma akwai bawo kenan bawo yadda wa zai to kuma an ce a cikin musulunci akwai abin da za a yadda sannan shine malam yace wannan bid'a ne wanda take jahiliya kuma wanda take asariya maradin ta da aka yi wannan shine kawai dan a rarrauna wato musulmi a jujjuya dukkan fikira ta musulmi wato ya zamanto an raunana su an shattata musu wato mafhumin su a ce kaza akwai sunna a ce kaza akwai kaza a kaza akwai kaza duka dan a zamanto an wannan imma mutane musulmi shine malam yake ce ma wa idkhaluhum fi dawamatil ihtimamati allati la asala laha sannan a sanya su akan wasu abubuwa na sakaki na rudani wanda basu da asali a cikin addini bal tamtaddu juzuraha ila al-maghdubi alaihim alladhina yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd walladhina umirna bi mukhalafatihim jumlatan wa tafsilan wannan menene malai yake cewa shine wannan duka yana daga cikin abubuwan da al-maghdubi alaihim wato yahudawa wanda Allah ya fushi da su wato suka zo suka sa ma mutane a cikin addini sune suke imani wato da wani daga cikin abin da ya shahi litahi basu imani wato da wani amma Allah ya kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa fa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kenan kai wanda kake musulmi so ake abin da yake cikin musulunci gabaki ɗaya zamanto wato ka rike shi ka kama shi gabaki ɗaya wanda kuma yahudawa mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana umurni da mu saba musu wato gabaki ɗayan su malai yace kada alimta samarat mukhalafati al-yahud wa an-nasara wa annaha baqa'u ad-din zahira wato ka sani cewa saba ma yahudawa da nasarawa shine abin da zai tabbatar da addinin wannan ya zamanto abu ne wanda yake wanzaje abu ne wanda yake wato abin so kamar yadda muka gani a gaba ta farko kenan gaba ta biyu malam yana nuna maka addinin wannan kada ya zamanto an ce maka a akwai abinda addini ba dole bane sai an yi akwai abinda a gabaki daya abinda aka ce ma addini to addini ne ka kama shi gabaki daya abu na uku ma lai yace addu'atu ila Allah wa tadhkirul mu'minina la tanfasimu uraha wato kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tunatar da mummunai wato bi zamantawa ya raba wato abin da ya shafi wato igiyar musulmai gabaki daya ya zamanto ko kuma ya zamanto wannan abin da ake yi dukkan wasu abubuwa da ake kirkira masu yawa wanda suke zawwa su abka ma wannan al'umma ta musulmi malai yace la taj'alna nufarriqu baina sha'a'irillah bazan ta zamanto ta sanya mu zamanto muna raba wasu abubuwa wanda suke alamomi ne na musulunci alamomi ne na sha'a'ir na Allah subhanahu wa ta'ala na'am mana yace addu'atu ila Allah wa tarkizul mu'minina la tanfasimu uraha wal ahdasul jusan aiwa da abubuwa wanda suke kirkirarru masu yawa wanda aka kirkira a wannan lokacin mana yace allati haqat bil umma al islamiyya wanda suka zamanto sun abka ma wannan al'umma ta musulmai la taj'alna nufarriqu baina sha'a'irillah batta zamantowa ta sanya mu zamanto muna rabewa akan abubuwa da suke abubuwa na addini abubuwa na sha'ir na musulunci wala tad'una ila tafdili ba'daha ala ba'd istighfafan bi ba'daha bazata samu kuma ya zamanto muna faddala wani abu na addini mu zamanto mun kaskantar da wani abu na addini ko kuma mu ce wannan abun ya kamata a yi shi wajibi ne wannan abun ba wajibi bane ya kamata a yi shi mala yace fa naqulu kama yaqulu al-kaseerun ya zamanto muna fada kamar yanda wato diyawa suke fada cewa hazihil umur satahiyya ai wannan al'amuran kawai abu ne wanda yake dan satahi abu ne wanda yake ba komai ba ko kuma far'iyya ko kuma abu ne na furu ba usulin shari'a bane ba furu'i ne ko kuma khilafiyya abu ne wanda yake da kai sabani na malamai wa hashimi wa hamishiyya ko kuma abu ne wanda suke a hamishi ne wasu ta'aliki ne akai na hamish yajibu an natrukaha wa nurakkizu juhudana ala al-khatab al-azim alladhi farraqa saffana wa shattata shamlana yace duka wannan abubuwan ya zamanto mu bar su kawai abin da ya kamata mu yi tarkizi akan kokarinmu ala khatabin azimin akan babban wato bala'i wanda yake alladhi farraqa saffana wanda ya raba wato dukkan sahunmu wa shattata shamlana haka kuma ya daidaita wato dukkan dunkulewanmu da muka yi waje guda ya daidaita mu kinan nan me yake so ya wuce ma wala dukkan abin da ya zamanto ana ce maka a wannan abu ai da yawa ma zaka ji wasu a ce wai wannan abu sunna ne wai kinan ba wajibi bane wanda idan abu aka ce sunna a wajen malamai kai tsayin akai itlaqin sunna tana da wajen ma'ana guda uku ko zuwa biyu wanda babban abin da ake nihi da sunna shine kawai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake akan shi kinan be dacewa ya zamanto a ce ana al'amarin musulunci an ce ma wannan abu sunna ne ka ringa ganin cewa ai ba wajibi bane ba sai nayi ko kuma in nayi shi ma a kaza kaza ne tukun sunna ta malaman fiqhu malaman fiqhu suna da bangaren sunna haka kuma malaman usulul fiqhu da abin da ya shafi mustalah al hadith su ma suna itlaqin abin da ya shafi wato sunna zaka gani shi wancan yana tafsirin ta akan ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi ta'rifin hadisi haka kuma can idan aka ce sunna game da abin da ya shafi malaman fiqhu suna ganin abu wanda yake wato alas ba wajibi ba to diyawa idan aka ce sunna mutane kawai sai su dauki wato kawai bangaren malaman fiqhu malaman fiqhu ku ya ku amma dai asali me ya gabata kowa shine malaman hadisi su suka fara zawa ga malaman fiqhu kinai idan aka ce sunna suna nini akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake kanshi ita ce sunna ba sunna ba kawai ya zamanto cewa a wannan abun wai istihbabu ne ba dole ba hinayi to abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kanshi yayin shi kai kuma ka ce ba dole ba ke kai shi to kaga akwai abubuwa wanda yake tanakudi ko kuma akwai abubuwa na shine mallan dukkanin yawa nuni kada ya zaman to kana fifita wani abu na addini kuma ka kaskantar da wani abu na addini kenan duka abin da aka ce ma wannan abu na addini ne to kawai sami'na wa atana ka karbe shi kai shi ko mun kankanta shi saboda baka san ba dalilin menene Allah subhanahu wataala wato zai saka aljanna ya ma rahama kenan shine mallan nan yayi bayani sai yace fa ha anta ayyuhal muslim adda'i ila Allah ala basiratin قد علمت من هذه الأحاديث الشريفة أن بقاء الدين ظاهرا منوط بتعجيل الإفتاء يتياك إلهم هو مسلمي وانديك كرا زواك الله سبحانه وتعالى أكن وتوحيني مليديتيا كاسا نتيوا لقدك وانا حدثان دسكزو نتيوا أغقو تبود بايكي جماعة مؤمني بذس بشي باتكين الخيري متكسنا أغقو تبود بايكي تيوا شيني سبب بذيسا الديني wato ya zamanto wanzaje addini ya zamanto zahiri a bayyane to duka wannan shine cewa manutun bi ta'jil da yana da alaka da gaggauta bude bakin nan idan ka bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kai za'i bude baki kace he duhu ya shigo to wannan kaga ka saba ma sunna annabi ce yayi mi kaskon rana yana bace idza aqbala al-laylu min hauna wa adbara an-naharu min hauna wa gharibati ash-shams faqad aftara as-sa'il to mi azmi lokacin wato aji azumin shi yazo kenan tanke wannan lokacin yazo kawai ka gaggauta bude baki rana kaskon rana tana fadawa ka sha ruwa idan an yi kiran sallah kamar yanda mu nan muna ta'alluqi wato da kiran sallah idan kai baka iya bambancewa cewa ranar ta fada ko kuma bata fada ba kenan shine mallan yace ma wallazi yatahaqqaq bihu wallazi yatahaqqaq bighurubi qars ash-shams wato wannan kuma yana tabbatuwa ne yana tahaqquqi ne da mi da bacewar kaskon rana wannan jijiyan mallan yace kada ya rude ka shi yace ala falyattaqillaha rijalun yaz'amuna anna al-iftara inda ghurubi ash-shams fitnatun yace ku saurara wanda suke raya cewa gaggauta bude baki lokacin da rana ta fada kaskonta ya bace da wannan jijijin mutane in sun yi bude baki fitina ne kaza da kaza da kaza to su ji tsoron Allah wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ihya'i hadhihi sunna da'watun ila dalala wal jahl wa ibadul muslimina an dini sannan kuma kira a cewa sai duhu ya shiga za a yi bude baki wannan kira ne raya wata sunna ce wadda take bata ne sannan kuma da jahilici da kuma nisanta wato musulmi akan abin da ya shahi addinin su ko kuma mallan yace aw annaha da'watul laqimata laha ko kuma wannan kira ne wanda yake wato bai da wata kima wala yumkin an yajtami'a alaiha almuslimin la annaha min umuril far'iyya alkhilafiyya aw min qushur wala hawla wala quwwata illa billah mallan yake cewa ai ba zai yi ba al'umma ta musulmi su zamanto sun gama akan wannan saboda ai abu ne wanda yake far'i abu ne ba usulin addini ba abu ne wanda yake khilafi akwai sabanin malamai abu ne wanda yake daga cikin bawawan addini bai kamata a ce an shiga ana wani bincike ana wani sabani yace la haula wala quwwata illa billah kenan duka wannan mana yana nuna ma idan abu yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya zamanto mutum sami'na wa afana ko mun kadai yi shi ya zamanto ka rike ka bi wannan abu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da fatan an fahimta nan kenan mallan ya kawo abu na uku wannan wajen da mun sani ba ku an fahimta ha an fahimta saboda mallan yayi dogon bayani ya zurfafa da yawa ya shiga usuli ya shiga imani tayyib dalil abu na hudu mallan yace al-fitr qabla salati al-maghrib wato shan ruwa kafin sallar magriba yana da yawa abu cikin al'ada mu zaka gani wasu sai sun yi sallah tukun san su yi su sha ruwa yana da kyau kawo rana tana fada ko wani dabino ne ko wani ruwa ne ka dauka ka sha shi ne sunna ka zamanto ka tabbatar da wannan sunne ba sai idan rana ta fada ba ka zamanto kai sallah tukun zaka koma ka je ka sha ruwa kenan zaka koma irin wanda mallan ya kawo ma bayani akan su sune yahudawa ko kuma wasu daga cikin firak wanda suke yi su he duhu ya shigo haka tukun zaka ga sun sha ruwa kenan wannan saba ma sunna ne shine yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafturu qabla an yusalli wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana bude bakin shi wato kafin yayi sallah saboda mi li anna ta'jil al-fitr min akhlaq al-anbiya saboda gaggauta bude baki yana daga cikin wato halayen annabawa malam yace hadisi daga Abi Darda yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa salasun min akhlaqin nubuwa wato abubuwa guda uku yana daga cikin halaye na annabta yace ta'jilul iftar gaggauta wato bude baki da kuma ta'khirus sahur da jinkirta wato sahur wa wad'ul yamini ala shimali fi salah da kuma dora hannun wato dama akan hannun hagun a cikin sallah kenan wannan duka daga cikin abubuwa ne wanda suke wato na annabta shine mallan yayi maka bayani kenan nan me muke so mu fahimta cewa gaggauta bude bakin da ake magana ka ga ana kiran sallah kai kokari ka sha ruwa ko ka ci dabino tukun ka tashi ka je masallaci kai sallah kada ya zamanto kuma ka sha wudi yawa ka sha abin sha na ruwa yawa ya zamanto kuma ka kasa tashi zuwa masallaci dan da yawa akwai mutanen da shi in ya zamna bakin ruwa in ya zamna wato abin ruwan shi waye ya ji tab in ya fara kwankwadar ruwa sai ya ji tab sai ya kasa tashi ma je ya sallah kidan abinda ake so amma masallaci zaka zo da dan dabinan kan ayin kiran sallah ka ci ko kuma da dan ruwanka ko kuma iftar da ake sha nan masallaci ka zo ka sha in ya so bayan wannan ya kaje ka ci duk abin da kake so ka ci kenan shi dai mine sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ana so mi ya zamanto kahin sallah ya zamanto an yi bude baki in ya so bayan sallah sai ka je ka ci abincinka wanda kake so shine wace abu na gaba mallan yake cewa alama za ya fito alkam menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude baki ko kuma da menene mutum musulmi yake bude baki da menene mutum zai yi bude baki akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam mallan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ala alfitr bitamr wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadaitar akan mutum yayi fara bude bakin shi da dabino ka nemi dabino kai bude baki fa in lam yajid fa'ala ma idan mutum bai samu ba sai ya dauki ruwa ya fara da ruwa wa hadha min kamali shafaqatihi wa hirsihi ala ummatihi wa nasahu sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yana daga cikin wato cikar tausayi da annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin yanda yake kwadayin ma al'ummashi wato alkhairi da yi musu nasiha shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su akan wannan wanda kuma قال رب العالمين الذي بعث محمدا رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى وبنجي تلكينا وينا فدا لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة واتو منزو يازومك واتو دقاتكمك عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عزيز عليه أبني وانديك مشي ياتو يوني يكي جم وحلشي ما عنتم إذن أبنينا مكو واتو يوني dukkan abin da zai zamanto ya ma al'umma wahala to yana annabi yana jin wahalar wannan abin sannan kuma harisuna alaikum annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan kwadayi ne akan ku game da abin da ya shafi alkhairi haka kuma bil mu'minina raufur rahim game da mu'minai wato annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausasa musu ne mai musu wato jin kaini gabaki da wanda wani malami yake cewa wata tsohuwa ana karatu ne ta ji ana karatun hisnul muslim take cewa taji an ce sai a karanta addu'a shiga kaza addu'a fitowa daga bandaki addu'a shiga gida addu'a shiga masallaci addu'a barci addu'a tace wai addinin nan komi da addu'a sai ya ce mata yana daga cikin abin da yasa addinin musulunci ya zamanto komi da komi aka zubo ma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda babu wani annabi bayan shi shi yasa komi na addini babu abin da addini addinin musulunci babu abin da dai na rayuwar mutum mutum musulmi ne wanda aka kawo shi gabaki daya komi an kawo an ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine mallan yake cewa li anna yi'ta aljism shay'al hulu ma khuluwil ma'ida kenan nan yana nuna mana idan ya zamanto ka dauki dabino ko kuma ka dauki ruwa ka sha ka fara sha to zai sa maka wato karfin jiki a jikinka yanda cikinka zai iya daukan abinci lafiya da shine yace ba wa jiki wani abu wanda yake mai dadi yayin da wato ma'idaka cikinka ya zamanto babu komi addu'a ila qabulihi wa intifai ada'ihi shi yake kaiwa ga zuwa jikin nan naka wato ya karbi abin nan da nan yayi aiki da shi duk abin da zai biyo bayan shi ya karbe shi nan da nan kuma yayi aiki da shi yanzu misali kai ne kana jin yunwa sai zamanto ka dauki misunan sukari ko kuma wani abu mai zaki ka taba to zaka ji rungumwa ta ka ta rage kuma zaka ji ka an ƙara samun kurai yawa zaka ji mutun yana jin yunwa yanzu misali shayin da kake sha shayi wannan ciyawa zaka ka sha shi kana jin yunwa zaka sha shi da wannan sukar sukan amma ni zaka ji ya ƙara ma wata kurej ta tai ko kuma kana jin yunwa ka ci da biyu ne ɗaya kaji zaka ji ya ƙara maka wato ƙarhin ƙarhin jikinka kamar yanda mun gani can baya cewa misali idan kai sahur da dabino me yake ƙara maka ajurninka sukari zai zama to da fawa zaka wuni idan kai sahur da dabino shi yasa zaka yi azumin ka da dabino wani sha biyar kaci zai zama to kuka wannan amma in baka iya waka ka je waka ce sunna ne cin dabino kuma kai dauki dabino kuma ka kasa kai azumi kace abincin ka in yaso bayan shi ka kara wato dabino kinan nan malai yana ma bayanin cewa ya zama to ka ba ma jikinka wannan abun wanda yake zaki zaki ko dabinin nan zai sa ka nan da nan yayi karbu yayi aiki da shi malai ce la siyama aljismu salim la siyama ya zama to jikin naka kai lahiya ka launi kake normal kake fa innahu yatawaqqa bihi ya yana kasancewa yana samun kwarin wato jiki da wannan wa ammal ma amma shi ruwa fa innal jismu yahsulu lahu bisawmi naw'in min alyabas wato shi jiki idan kai azumi sai samu ya bushi babu ruwa jikinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan baka samu wannan abun mai zaki wanda zai sa kai sai in ka ci wani abu yayi gauga anwani to ka dauki ruwa shi ruwa saboda mai jikinka ya bushe shine malai yace kenan kai tsaye zai jika ma jikin naka sannan kuma idan abinci yazo zai kokarin wato nan da nan shi ma yayi anwani da shi kenan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallama na wato ka nemi dabino in baka samu ba dabino to ka nemi ruwa ka dauka ka sha da shi kenan sai zaman to kai tsaye abinda zaka ci bayan shi kai tsaye zai ma anhwani a jiki kenan zai shiga maka anhwani malam yace wa alam ayyuhal abdu tayy anna tamar barakatun wa hawasun kazalika alma fi ta'sir ala qulub wa tarkizu wa tazkiyatuha la ya'lamuha illa almuttabi'un cewa abinda ya shahi wato shi abinda ya shahi cin dabino da kuma daukan ruwa ka sha wannan akwai albarkoci da yawa a ciki akwai abubuwa wanda suke amfani da yawa babu wanda yake samun su he wanda yake jarraba akan wannan wato bin wannan hadisi daga Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yafturu ala raqabat wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bude baki da raqabat shine abin da ya shayi da binu wanda yake mai danye maga annabi dan zai wato bude baki yana neman irin maga yayi bude baki da ita fa in lam yajid qabla an yusalli kahin yusalla fa in lam yakun ratabat idan bai samu ba wannan magain fatamarat sai nemi dabino wanda yake mai dan tauri tauri ai akwai bambanci tsakanin dabino da maga akwai bambanci tsakanin dabino da maga fa in lam yajid fa in lam yakun tamarat idan bai samu ba wannan dabinin nukan sai haswatan mimma sai dan kwankwadi ruwa kadan haka kenan wannan ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wato wajen abin da ya shahi wato bude baki haka malam yace abu na gaba yace maza yaqulu inda al-iftar suran lokaci maza yaqulu inda al-iftar menene mutum wato zai fada idan zai yi bude baki malam yace ilam akhi sa'im waffaqaka Allah wa waffaqana Allah wa iyyaka li ittiba'i sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam anna laka da'watun mustajaba faghtanimha fursatan wad'u Allah wa anta mumkin bil ijaba wa alam anna Allah la yastajibu li du'a'i qalbin ghafilin lahin wad'uhu bima tasha'u min da'watil khairi la'allaka tahuzu khairal dunya wal akhirah abinda zaka fada lokacin da zaka yi bude baki malam yace abu na farko ka sani ya kai dan uwa wanda kake azumi Allah subhanahu wataala ya datar da mu da ni da ku daga baki ɗaya mu akan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mai azumi yana da wata da'awa mustajaba me yake cewa da'awa mustajaba shine addu'a wanda idan ka yi ta Allah zai karba kowane mai azumi a kowace rana yana da addu'a wanda idan yayi ta Allah subhanahu wataala zai karbe ta addu'a ce wanda ka tsaya ka yi ta malam yace fazanimaha kayi kokari ka ribanci wannan wato addu'a ta ka yawa zaka gani azumin ya zo wani shi idan ya kwanta ya wuni daman yana barci sai wajen shan ruwa in ya taso shi karatun alqur'anin ma bai barantana har aje ga addu'a wani sai azumin ya zo ya huce in ba sallar tarawihi ba aka zo ba zaka yi ba an ce an yi addu'a da shi ko kuma kallon film wallahi da yawa kallon film siri kala kala a yanzu ake fara program a television ana deja an fara sanarwa cewa a Ramadan le kaza Ramadan za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duka mi dan a kautar da kai akan abin da ya shahi wato abin da Allah subhanahu wataala ya ce kai wanda falalaci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tabe Jibril yazo yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kace amin Annabi yace amin ce duk wanda Ramadan ya isko shi ba a gafarta mishi wannan yayi asara ba ce babba asara ta kai ga zo Ramadan ya zo ayi azumi amma kai a kuta daga Ramadan din nan ana raban lada ana kira ana nihi koyin wuta an daddarme bujirarrin shedannu kawo an barka ne a ce gashi nan ka zo fri le le sai fasi kamar zuwa aljanna ne aka maka kawo kokari ne zaka yi ka aikata wani aiki amma ka kiri wannan babba asara ce yanzu nan da'awatul mustajaba gare kowace rana Allah kana da addu'a 30 30 a cikin Ramadan wanda dan kai Allah zai karba. Ko tunda kwana 30 ko addu'a 30. To wannan ka dauki in kana son addu'a jumladan ka dauki rabbana atina fid dunya. Gabaki daya idan kai wannan komi ka samu da ikon Allah idan ka raya wannan azumi to shine mallan yace kai kokari ka ribantu da wannan wato addu'a wannan taka sannan ka roki Allah wa anta muqin bil ijaba. Kana da tabbaci kana da yaqinin Allah zai karba ma wannan da yawa zaka gani muna addu'ai wani zaka ga yana addu'ai amma ni azuciye shi kawai bai ba ba addu'an muhimmanci ko kuma zai yi addu'ai mine azuciye shi bai jin ma wai za a karba mishi addu'a ce kawai yake yi gashi nan ana yi ko kuma azumin ma idan yazo kawai wani yana barci shi jira yake in an zo addu'a ku tada ni an tada shi to amin yana gingiri wai yana amin to ya ne shine nan mallan ya kawo maka ai cewa wa ai wa alam akhil anna Allah la yastajibu li du'a'i qalbin ghafil Allah bai karba addu'ar da mutumin zuciyar shi wato rafkanan naji kai ne kazo kana addu'a baka halarto da zuciyar ka ba ga Allah subhanahu wataala to ta kakane ne za karba ma wannan addu'a kana ko kuma an zo shan ruwa misali duk mafi yawa zan mu gani lokacin da ya kamata mutum yayi idan yana azumi yayi addu'a wannan shine idan ya zo shan ruwa ka zo zaka sha ruwa baka tsaya baka nutsu zaka yi addu'a a kan na danyi astaghfirullah rabbana atina gyara tiri ta finna rabbana ka gani hankalinka ba anan bai ko kuma kana kamar duka idan zuciyarka batta waje ko kuma lahin zuciyarka kwata-kwata ba a waje bai kaga dauka ma kana addu'a misali wallahi matalul a'la kai ne ka je wajen wani babban mutum kana so ya baka wani abu sai zaman to kana mishi maganar da kake mishi amma kana kallon wani abu eh wannan ina son zaman to boss ya kamata kaza da kaza da bai eske ya dauka ma da muhimmanci kake tambaya bai yayi ba to haka Allah subhanahu wataala walillahi almasalul a'la Allah zai karba shi yasa wani zai ce nayi ta'addan nayi dai shiru yo ba kai ba yanda aka ce kai sannan kuma wajen eh tafi yin addu'an ma baka biyo ba ta hanya Allah yana buƙatar kalmomi na ladabi ka mushi naci kai ladabi ka roki Allah subhanahu wataala ba ka zo ba kuma ka roki wani abubuwa wanda idan ka wani zaka gani aqidar da mutane suke daukan cewa idan ka zo yin addu'a a sai kai guluwi tukun Allah zai kara idan kai guluwi zunubi ne zaka dauka zunubi ne zaka dauka kai ne zaka misali zaka je gidan wani bawan Allah wallahi almasalul a'la muna kwatanta misalai ne da mu saboda mu fahimci abin Allah subhanahu wataala wallahi almasalul a'la kai ne zaka je gidan wani na'am zurfafawa shishigi shine guluwi ka ringa zurfafawa akan abin da ya shahi addu'a ka ringa zurfafa ka ringa shi ma Allah shishigi abinda haƙƙi na Allah ka huce iyaka ko kuma ka dauki a cikin addu'a ta ka haƙƙin Allah ka ringa ba annabi ko kuma wani abu makamancin haka misalin da zan bada kai ne zaka je gidan wani ka bashi zai baka wani abu misali a gidan shi sai ka zo kofa da ka zo kofa ma ya ka dauki duwatsu kake bugan kyauran kake bugan kyauran eske in ya huto abinda ka zo ne ma zai baka ba zai baka saboda me kai tsaye ma ka mishi abinda bai dace ba ko kuma ka zo yana so wato idan ka zo zaka tambaye shi akan ka haushi da kwada da zagi-zagi da kaza da kaza eske zai baka wannan abu to Allah subhanahu wataala ya ce ga yanda za a roke shi ga yanda za a wannan in mishi sai ya zama to kai kuma ka biyo daga yanda ba haka bai karanta to kaga Allah subhanahu wataala ba zai wannan in ka ba shi yasa idan zaka yi addu'a abu na farko zuciyarka ta nutsu hatta karaya
kaji kawo Allah ne kake roko kai tsaye kai tsaye direct ka samu nutsuwa ta kirki ka samu cewa gashi direct abinda kake wadin daga zance ka direct zuwa ga Allah subhanahu wataala dan wani he ya shigo ma baka sani ba ya shigo ya huta kai kana addaka amma ba irin wanda muke yi ba ana amin 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 kawai da yawa zaka ga ya an shigo cikin Ramadan wannan in ba dai rahama Allah subhanahu wataala ba da zai duba bayan shiga baki daya a waje guda a ce an gafarta musu ko kuma wannan irin wannan in a ce fardiyan ne daidai ku ne za a ringa duba zukatan mutane to wani lokacin sai a hankali wani lokacin kawai sai dai Allah kiyaye Allah subhanahu wataala ya dadata mu kenan wannan lokaci ne idan kana azumi lokaci ne zababbe na karbe na ka nemi Allah subhanahu wataala ya kana da addu'a Allah subhanahu wataala ya karba maka haka malam yace wad'uhu bima tasha'u min ad-da'awatil khair ka roki Allah da dukkan abubuwan da kake so wato na alkhairi saboda Allah baka roka Allah shari baka roka Allah ya ce ka ce ya Allah ka sauko ma wani bala'i shi yasa wanda yake neman sharri ga wani kai tsaye da man ina yake zuwa gidan boka saboda can ne gidan sharri amma Allah alkhairi ake nema alkhairi zaka roka a wajen Allah sannan kuma addu'a akwai me ake cewa al-i'tidal fi du'a abinda ya shahi wato huci iyaka a adda huci iyaka baka kakka huci iyaka a adda kamar ka zo ka ringa akwai wani wanda ya kawo wani hadisi da'ifi ne cikin sunan ibn majah yake cewa ya Allah ina son ka sani aljanna cikin aljanna a gehen da maka mini bila wara da shibka kaza kaga wannan abu ne wanda kai wani duka Allah yana iya amma kai huce gona da iri ga wannan abuwa idan abu kuma ma'qul kada ka zo ka ringa addu'a yanzu ka ringa cewa Allah asab kuma wani abu daga sama kaga abu ne wanda shi kana huce gona da iri to addu'a ana so kai ta addu'a ta alkhairi ka nemi alkhairi Allah subhanahu wataala ya baka la'allaka tahuzu khairad dunya wal akhira la'alla ya zamanto ka samu alkhairan duniya gabaki dai da alkhairan lahira shi dai insha Allah sati mai zawwa ko kuma ba sati mai zawwa yaushe ne jibi kenan laraba mun da samu ci gaba kenan da kai mu tashi daga maza ya kula inda fitr ganin lokaci yayi Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya kai mu watan Ramadan Allah subhanahu wataala ya kai mu watan Ramadan Allah subhanahu wataala ballagna Ramadan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon azminta wannan azumi idan mun yi azumi Allah subhanahu wataala ka karba mana Allah subhanahu wataala ka sanya ibadin da zamu yi gabaki daya a cikin wannan wata karfaffu ne kuma Allah subhanahu wataala ya datar da mu da daren lailatul qadri a cikin wannan wata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.